There was also complete non-interference in the political process by state institutions. There were no reports of deployment of security agents or state apparatus in support of the candidate.
Karamin minister Nkwado gon Nigeria Festus Keyamo kenan wanda kuma shine mai magana da yawun wakilin na Bola Ahmed Tinubu yake kokarin kawar da shakku da tababar da suka ce ana kokarin cusawa a zakatan yan Nigeria da ma duniya baki daya dangane da sahihancin zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, hukumar tsaron Nigeria ta farin kaya wato DSS ta fitar da wata sanarwa inda take cewa ta gano wata bakarkashiya da wasu da basu gamsu da zaben ba suke shiryawa na ganin cewa ba a rantsar da Bola Tinubu ba a matsayin sabon shugaban kasar a ranar 29 ga watan Mayu. Gabanin nan kuma tuni da manyan jam'iyyun siyasar kasar suka yi watsi da sakamakon zaben bisa zargin coge da tafka magudi ta hanyar kin saka sakamakon zabe a na'urar BVAS kamar yadda dokar zabe ta tanada, inda tuni ma wasu suka garzaya kotu. To sai dai a tattaunawar mu da daya daga cikin wakilan na Tinubu a wajen taron kuma ministan matasa da wasanni Sunday Dare ya ce kurakuran da aka samu basu kai nauyin soke zaben baki daya ba kamar yadda wasu suka nema.
An shiga wani ali wanda bai kamata ba, so wasu sun ce zabe da yayi bai daidai ba, amma mun sani cewa zaben ya bi doka na kasan mu. Mun ga ya kamata mu ga duk duniya da yan jarida cewa abin da ya faru an bi dilla-dilla, an bi yanda ya kamata, kuma wani ya ci zabe shine Ashewaju Bola Ahmed Tinubu mai takara a party jam'iyya na All Progressive Congress shine na farko, sannan Atiku Abubakar daga jam'iyyar PDP, sannan shi Peter Obi daga jam'iyyar Labour. In ka duba kuma INEC ya bayar da certificate of return yanda ya kamata a cikin dokan mu na kasa, Constitution in Nigeria 1999, sannan a cikin Electoral Act namu na kasan mu INEC shine yana da izini a yi zabe, a bada resource na zabe, sannan about the certificate of return.
Daya daga cikin abubuwan muhawara a zaben na Tinubu dai shine rashin lashe zabe a babban birnin tarayyar kasar, wanda wasu ke ganin yana cikin sharuɗan ayyana nasarar dan takara kamar yadda kundin tsarin mulki ya bayyana. To sai dai Sunday Dare na ganin matsala ce kawai ta fassara, amma manufar a fili take.
In ka duba dokan an ce 25 states 25 da Abuja, abin da yake nufi shine Abuja shi ma kaman jihar ce. So in ka gane dokan za san cewa Tinubu ya ci zabe yanda ya kamata, kuma dakata INEC suna da lawyer da yawa, akwai senior advocates of Nigeria da yawa da suka duba wannan abu, an ba su shawara kafin a bar da certificate of return Tinubu. Abin da ya rige shine wanda bai yadda ba, za mu hadu mun fara addu'a ma a tribunal, daga tribunal za mu je appeal court har supreme court. Ba wani zabe da aka yi Nigeria dai ba koma kotu ba ko tribunal.
Sashe na 134 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadin cewa kari kan wasu sharuɗa sai dan takara ya lashe kashi 25 na ƙuri'u daga akalla kashi 2/3 na jihohin kasar da babban birnin tarayya kafin a ayyana shi a zaman zababben shugaban kasa, lamarin da ya haifar da sabanin fahimta tsakanin yan siyasa har ma da wasu masana shari'a a kasar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Washington DC.